This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfila Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Hukumomin kasar Somalia sun ce ƴan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab sun kwace wasu murane guda biyu a kudancin kasar a jiya Asabar, bayan da sojojin kungiyar kasashen Afrika da ake cewa AMISOM a takaice sun janye daga biranen. Kwanaki biyu bayan wani mummunan hari da ƴan yakin sa kai suka kai kan wani sansanin sojojin kungiyar kasashen Afrika da ya kashe sojojin Uganda da dama. Muƙaddashin gwamnan yankin Shabelle Abdulfitah Haj Abdulle ya faɗawa muryar Amurka cewa sojojin kungiyar kasashen Afrika sun janye daga sansanin El Salindi, wani sansanin soja mai muhimmanci da ke tazara kilomita 60 kudu da Mogadishu, babban birnin kasar. Haka kuma ya ce a ranar Juma'a sojojin AMISOM suka janye daga wani gari. Wani jami'in yankin ya ce rundunar AMISOM ta shaida mishi cewa ƴan yakin sa kai sun kutsa birnin ƴan sa'o'i bayan da jami'an tsaro sun janye daga birnin. Ya ce wasu mazauna garin sai suka fara acewa, yayin da wasu kuma suke cikin damuwa da tsoro a saboda fargabar cewa kila ƴan yakin sa kan su kashe farar hula. Jam'iyyar EDR Tabat a Jamhuriyar Nijar ta mai da martani akan koren ƴan jam'iyyar daga gwamnatin shugaba Yusufu Muhammadu akan cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ba tare da yin shawara da shugabannin jam'iyyar ba. Jam'iyyar ta yi wannan korafi ne a ƙarshen wani taro da ta yi jiya Asabar da yamma a birnin Niamey. Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Haula, Sulemu Mini Barma.
Wannan shine karan farko da jam'iyyar ta EDR Tabbat ke bayyana matsayinta a fili tun bayan da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya kawo ƙarshen aikin kusoshin da ke wakiltar ta a cikin gwamnati, cikin su har da shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya Ahmadu Abubakar Sise. A cewar magatakardan wannan jam'iyya Alhaji Abdu Bukari, matakin ya zo musu da bazata saboda ba a tuntube su ba kafin yanke wannan shawara.
To mu da aka hudda su ba a mun ba labari, kuma mu muna cikin kungiya wanda take iko a Niger. Ya kamata inda kai irin wannan abun za a kiraye mu a ce ga yi sun yi wani laifi, ga ya kamata ku sauya mu su, ko kuma kawai da kukin nema ba mu yin aiki. An kuna tare guri guda. Ya kamata inda kai wani abu sai a zo a ce muku, to mu fa da kai al matsala tsakanin mu za mu sauya muku ministrori.
Da yake mai da martani kan wannan korafi na rashin shawara, Alhaji Asmanu Muhammadu da ke matsayin kusa a kawancan jam'iyyin MRN cewa ya yi.
Shugaban kasa duk inda kana son kai mulki na gaskiya, bai kamata ba a ce sai ka shawarci ƴan jam'iyya kakin ka naɗa minista, saboda in an yi haka nan ba za a aikin kasa ba. Aikin kasa ne ake yi. Kenan duk lokacin da shugaban kasa ya tashi canza gwamnatin shi, yana iya canzawa ba ta ya shawarci wani parti ba. Saboda kuma muna da haɗin kai ga shugaban kasa ya gobe in yana son ya sake wani ya ɗauki wanda ke so ya sashi shi jagorancin kasa tare da shi.
Sai dai duk da kwaruwar wannan al'amari da wasu ke ɗauka tamkar wulakanta jam'iyyar ne da shugabanninta, Malama Rabi Arzika Kusa a EDR Tabbat cewa take har gobe suna cikin kawancin jam'iyyin MRN mai mulkin Niger.
Muna cikin wa'anda parti wa'anda suka yi suka nan warin wa'anda suka ci a yi MRN. MRN ba tarayya ba ce ta yi kira MRN. MRN parti ne suka haɗu suka yi shiri suka haɗa kansu don su hoke holar da suka yi. Kenan ba zancen mutum guda ba ne wani tarayya ba ta iya hudu wani parti da cikin MRN. Sai in parti ne da kashe ga ƴan tarayyar shi babu su suka zai iya ci zai hudu. Ita MRN da kore shi ba hita da cikin government daban yake da hita da cikin MRN.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Mun gode Sule. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nuna damuwar Amurka kan rahotannin da ke cewa kasar Rasha ta ƙara yawan sojojinta a kasar Siriya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce jiya Asabar John Kerry ya bayyana wannan damuwa a zantawar da ya yi da takwaran aikinsa na Rasha ta wayan tarho. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya fito fili ya bayyana cewa idan rahotannin da gaske ne, to wannan mataki babu abin da zai haifar illa ƙara rurrutu wutar rikicin da zai zama sanadin ƙarin hasarar rayukan mutanen da ba su san hawa ba, ba su san sauka ba. Haka kuma matakin zai ƙara kwararar 'yan gudun hijira da barazanar yin arangama da ƙungiyoyin ƙawance na taron dangi waɗanda ba sa ƙaunan ƙungiyar ISIS da suke gudanar da hidimominsu a cikin Siriya. John Kerry da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov sun yarda cewa za su ci gaba da tattauna rikicin Siriya wani lokaci a cikin wannan watan a birnin New York. Jaridar New York Times ta buga labarin cewa Rasha ta tura sojoji zuwa Siriya kuma tana ɗaukan wasu matakai da Amurka ke tsoron cewa kila alama ce Rasha ɗin za ta faɗi da taimakon soja domin goyon bayan shugaban Siriya Bashar al-Assad. A ranar Juma'a, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ƙasarsa tana baiwa sojojin Siriya horo da taimakon kayayyakin aiki sosai. Wannan furici shi ne tabbaci na farko da aka samu cewa da hannun Rasha a rikicin Siriya. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, jiragen saman yakin daular ƙasashen Larabawa suka yi wasan sunonin 'yan Houthi a ƙasar Yemen lugudan wuta kwana ɗaya bayan da aka kashe sojoji 55 na rundunar sojojin ƙawance ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia a wani harin makami mai linzami da 'yan tawaye suka kai. Kafofin asibiti a Sana'a babban birnin ƙasar wanda ke ƙarƙashin ikon 'yan Houthi ɗin sun ce an kashe kimamin farar hula 24 a birnin a sakamakon hare-haren da aka kai. Kamfanin dillancin labaran Reuters ne ya ba da wannan labari, inda ya ambaci kamfanin dillancin labaran daular ƙasashen Larabawa da ake ce WAM a takaice. An kai hare-hare da jiragen saman yaƙi ne kwana ɗaya bayan da aka kashe sojojin Saudi Arabia guda 10 a sakamakon wani harin makami mai linzami da ya faɗa wajen adana alburusai a garin Marib, kimamin kilomita 120 gabas da Sana'a, babban birnin ƙasar. Harin ya kuma kashe sojojin daular ƙasashen Larabawa 45, kamar yadda kafofin yaɗa labarun Saudi Arabia suka ba da rahoto a jiya Asabar. Wannan ne karan farko da aka tabbatar cewa Saudi Arabia ta tura sojojin ƙasa a cikin Yamal. Jiya Asabar, ƙasashen Austria da Jamus suka buɗe kan iyakokinsu domin dubban 'yan gudun hijira cikin motocin safa da jiragen ƙasa da kuma waɗanda suke tafiya da ƙafa su samu sukunin tsallaka Austria su ci gaba da tafiya zuwa ƙasar Jamus. To amma duk da haka, shugaban 'yan sandan ƙasar Hungary ya ce hukumomi ba za su ƙara baiwa 'yan gudun hijira motocin safa da za su kai su kan iyakar ƙasar Austria ba. Ya ce wannan mataki ne da aka ɗauka na lokaci guda, ba za a ƙara maimaitawa ba. Kawunan ƙasashen ƙungiyar ƙasashen Turai ya rabu a kan yadda za su tunkari kurarar 'yan gudun hijira. Babbar jami'ar da ke kula da harkokin ƙasashen waje na ƙungiyar, Frederica Mogherini, ta aika shaidin cewa matsalar kurarowar 'yan gudun hijira ba matsala ce da za a ce za ta kau ba. A saboda haka, ta yi kira ga ƙasashen Turai da su ɗauki matakin haɗin kai na tunkarar wannan matsala yadda ya kamata.
Labarin duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Jama'a barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa a ƙasar Tanzania ne, wadda take harama gudanar da zaɓenta na ƙasa a ranar 25 ga watan Oktoba, wato watan gobe kenan idan Allah ya kai mu. akan wannan zaben ne kuma abokin aiki na sashen turanci Peter Clotty ya samu zarafin tattaunawa da shugaban hukumar zabe na kasar wato mai shari'a Damian Labuba ga yadda hirar ta ta kasance inda Peter ya fara tambayan sa game da sahihancin kundin sunayen masu jefa kuri'a ga dai Peter da bakon nasa
Labuba wasu na cewa hukumar ta tattara sunayen masu jefa kuri'a abinda wasu ke cewa wannan kundin sunayen ba sahihi bane hakan na iya kawo shakku me zaka ce
Well, on that one, I should make it very clear that the process of voter registration by using the biometric voter registration system for the first time in some quarters was not quite clearly understood by people. That was quite transparent in the sense that before we embarked on that one, we had meetings with various stakeholders.
Abinda zan ce anan shine kowa ya sani wannan ne karo na farko da zamu yi amfani da na'ura mai kokolwa wanda ba shakka a wasassan kasar ba su san wannan na'urar ba ba san aikin ta ba wannan yasa tun ma kafin mu fara tunanin amfani da wannan na'urar sai da muka zauna muka tattauna da masu ruwa da tsaki a cikin harkar zaben irin jami'in siyasa shugabannin addini kungiyoyi masu zaman kansu domin yi musu cikakken bayanin wannan na'urar da kuma yadda take aiki kasar Ghana da Kenya da ake cewa sun samu matsala lokacin amfani da wannan na'urar to mu a nan Tanzania wannan matsayi muke so mu cimmawa da zaran mun samu nasarar kammala tattara sunayen masu jefa kuri'a to kusan mu ce mun kama hanyar samun zabe karbabbe kuma sahihi kenan
Labuba to wasu kuma cewa suke yi wannan zaben yana cike da kalubale musamman ma na 'yan takarar shugaban kasa don haka tambaya anan ita ce wani irin hubbasa kuke yi domin ganin masu jefa kuri'a sun samu kwarin gwiwa ga hukumar zaben
Well the competition, the extent of competition differs if compared, let's say, to what happened in the previous years. Right now, I see a number of political parties, coming together to field one presidential candidate and so on.
Idan ka kwatanta wannan takarar da abin da ya faru shekarun baya, sai ka ga cewa wannan bai kai wancan ba. Domin idan ka dubi jam'iyyun siyasa ma kansu, akwai haɗin kai tsakaninsu, sabanin abin da muka gani wani lokaci can baya. Domin yanzu haka sun hada kai domin fitar da dan takara guda ba shakka wannan karin abin zai fi nada amma duk da haka mu a bangaren mu na hukumar zabe muna iya bakin kokarin mu domin ganin an samu zabe sahihi kuma karbabbe
Labuba wani batu shine hukumar taka tana da wadataccen kuɗin da za ta gudanar da wannan zaben
On my part I happen to be in the SADC Electoral Commission's forum I was one time the chairperson of the executive committee And coincidentally, about a month ago, I was in Ghana for the electoral commissions of the African Union, commissions. And for that reason, we are saying, well, we are making sure that at least in that forum, none of the African electoral commissions is independent financially.
Na dauki lokaci mai tsawo ina harkokin zabe dumu-dumu, don haka na san duk abin da ke faruwa. Wani lokaci na taba kasancewa cikin kwamiti na musamman akan harkokin zabe kuma watan da ya wuce ina kasar Ghana domin taron shugabannin hukumomin zabe na kungiyar tarayyar Afirka a cikin kasashen wannan kungiyar ba ɗaya da zata iya bugun kirji tace ita ce ke daukar dawainiyar kanta kai duk fadin Afirka ma domin banda kasashen Turai ko Amurka ban san wata kasa da zata bugi kirji tace haka ba
daga ƙarshe wani sako kake da shi zuwa ga ƴan kasar taka ta Tanzania musamman game da wannan zaben na watan Oktoba
Well, my message is very simple, that the people should look forward for a successful election and that they should not be misled by other people who exaggerate the situation. So all those who have registered for voting, they should get ready to vote.
Sakona bai da yawa, kuma sakona mai sauki ne. Mutane su cigaba da fatan ganin an samu zaben adalci. Kar su bari bata gari su tunzura su akan abinda ba shine ba kuma su kwana da shirin cewa kasa ta mu ce gaba ki ɗayan mu
lallan shugaba dai ne sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama
Idan kuma muka leka a kasar Ghana inda kwanan nan ne kasar ta gudanar da zaben kananan hukumominta na samu zarafin zantawa da ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaben Ahmadu Sule akan yadda zaben ya gudana ga kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance inda na fara tambayansa ko me yasa mutane ba su fito ba a wannan zaben kamar yadda rahotanni suka bayyana?
Eh, kaga na farko ita wannan zabe in ka duba waɗansu shekarun da suka shige daga baya, wato jama'a dewa ba su cika zuwa su jefa wannan kuri'a ba. Don kaga ita wanga kuri'a ita party ba ta ciki. Ana son kowa da ya tsaya a unguwan da yake son a jefa mai kuri'a ya zamana wannan musan wani kaza halin shi ke ga, kuma zai taimako ita wannan shiya ta ci gaba. Kaga ba party ciki, ita dokan ta gwada kowa aka kanka wani party na manni bayan ka, wato za a cire ka ciki. Shi yasa da yake ta zama haka nan ba mu cika samun mutane da yawa ba. Kaga kaman dai kashi 100 an ya samu kaman kashi 40 ne suka zo suka jefa kuri'a. Kaga wancan shekarun da ta wuce cikin 1910 kaga mutanen da suka zo suka jefa kuri'a su kaman kashi cikin kashi 100 su ne kaman 35. Sheza wanga kuma da muka fara mun ga kaman jama'a da yawa ba su zo. Sheza kafin a jefa kuri'a she da muka bi anguwa-anguwa muka tattauna da kungiyoyi, kaga kungiyoyin mata waɗanda ba su lafiya bai same su sosai wanda ake kira PWDs, sannan kuma civil society ita kungiya muka ce ku yi kokari mu gaya mu tattauna da jama'a su fito su jefa kuri'a, ya so jama'a da yawa su samu su zo. Shirye kuɗan da muka yi kenan. Na biyu muka kaga yanzu kana za a jefa kuri'a akwai wani abu da muke kira verification machine.
Shin kun yi amfani da wannan mashin din na tantance
wannan amfani da wannan mashin? Kaga shaida aka ƙara daraja mashin, shi yasa kaga jefa kuri'an da aka yi ba wani mashin duka ta yi aiki. Kaga muryar mu mun ji daɗin sosai, mashin ba ta ce ita ba ta yi abin gaba. Da ne kaga mashin wani wuri ana cikin aiki shi ta break, ya ce ko ina mashin ta aiki.
To
kuma kan da muka yi ne ba kowane wurin jefa kuri'a kaman polling station mashin ba mu aje guda sai muka sa biyu, kaga biyu na aiki wani abu ta samu guda
sai guda ya kama,
amma Allah ya sa duka sun aiki daidai.
To ina fahimce ka Amadu, kana nuna ba ku samu matsala ba kenan wurin wannan zaben gaba ɗayan sa daga farko har ƙarshen sa?
Wallahi daga farko kaman ababe din ga da na gwada amma babu matsala guda da dan ce mun samu ne. Kaga ita ballot ai ka san ana yin foto mutane ne,
eh,
to akwai wani shiya kaman ku uku ne kai ne kaman dai na ɗaya ni na biyu na biyu wani kuma na uku, sai kaga an saki foto sannan mutanen zo suka ce foton ga wanda yake na farko an kai shi na biyu shi yasa a saki print. To wannan ranar aka ce naka ta zo yau baya a jefa kuri'an a tura shi gaba. Wannan mun samu wannan kuma ba wuri da yawa ba ne, na ce duk gane duka ya yi kaman wuri uku ko zuwa biyar. Kaga ni ku? Kaga ita wanga local level election na ce akwai unguwa kaman 6,056 duk wannan ba ya fi parliamentary 275 ne. Wanga 6,000 ne shiya kowane shiya da su zaɓi nasu. Sai kaga kaman aikin na da yawa.
Eh kenan
ga wurin printing ballot an yi wani swapping pictures kaɗan. Wannan dai akwai. Sannan na biyu a waɗansu unguwa kaman Accra muta jama'an da za mu yi kaman presiding officers wurin kaman 12 ba su zo ba, ba mu san abin da yasa ba su zo ba tunda su kuma ba su nan ba ya jefa kuri'a.
To ya kuka yi da irin wannan wurin ke? Ya kuka yi da irin wannan mazaɓan?
Wurin mazaɓan abinda muka yi ne kaga da yake da yi ba shi aka kwashe kayan zaɓen duka aka je police station aka lock. Sannan aka yi mintin da candidate aka ce kun ga mutanen ba su ba, sai muka sake dokan waɗansu sabu kasan da muka yi training mun yi wani backup dan wanga bai zo ba mun sa wanga, sai muka gaya musu ku yi shiri. Nan ga wuri 12 ga jama'an ga ba su zo ba, ba mu sa abin da yasa ba ko ciwo ne ko da gangan suka yi. Amma mun sake jefa kuri'an in Allah ya yarda tsakanin Juma'a da Asabar.
To Amadu, ya wannan zaben zai taimaka ma zabe mai zuwa na gama gari ganin irin nasarar da kace kun samu a wannan?
Eh kaga wannan zaben zai taimake mu sosai. Na ɗaya kaga kuskuren da muka yi kaman kuskuru duka mun duba kaga na gaya ma batun DVD ita ne abin da take jijiyan aikin sosai kaga tunda ta aiki sosai ba wani damuwa wannan daya kaga zai taimake mu sosai zuwa gaba na biyu kuma register mu sun kai wurin jefa kuriya maza kowa ya duba nace register kaga in kaje ka zana sunanka na ciki duka mun yi wannan shi sa kaga to na uku ne jama'an da suka fito suka jefa kuriya amma mun san jefa kuriya zuwa gaba da yake parties na ciki su kuma su yi taimako ya so jama'a su fito sosai
to yau anan shirin zai diga aya sai wani sati cikin ikon Allah ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su da Julie Gresham wadda ta bada umarni kuma ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
Makon da ya gabata mun dauko batun matsalar fiadi a Najeriya inda kuka ji rahoton da baban gida Jibril ya hada mana game da matsalar a jihar Lagos da kuma wata hira da Mahmud Ibrahim Kure yayi da Alhaji Alimashi shugaban wata kungiya da ke kare haƙoƙin mata da kananan yara a Kano wanda ya tsokaci kan irin girman matsalar a jihar ta Kano sannan kuma mun ji wasu daga cikin dalilan da yasa wasu ke tsinduma cikin harkar fiadi. To a wannan makon da farko zamu fara ne da barista Suleiman Usman Tsaki wanda yayi wa wakilin muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna bayani kan abin da doka ta tanada ga masu aikata fiadi.
To fiadi dai yana cikin manyan laifuka wadanda ake kira da turanci felonies ko kuma felony. Laifi ne wanda idan mutum ya aikata shi bayan an ci mutum tara inda ake iya cin tara kuma sai ya yi mai hukuncin dauri fiye da shekara 5. Mutum ana kama shi da laifin aikata fyaɗe idan ya sadu da mace ba tare da amincewarta ba. Ko kuma da amincewarta amma idan ya zan kasance amincewar ta ba da ita ce akan an nuna mata ƙarfi. Ko kuma an yi mata dodon bango kamar in mace mata aure ce mutum ya zo ya yi cikin duhu ya yi siffofi da murya irin namijinta ko koda ta amince ko kuma a ba mutum wani abu mai kusa da hankali. Muni da illa fyaɗe yanzu ya wuce matsayin laifi a ƙarƙashin doka ta ƙasa ya zama yanzu laifi da ake kwatanta shi cikin laifukan yaki wato kamar war crimes kenan.
Duk da yake an sha kama mutane da zargin fyaɗe ana kuma gurfanar da su a gaban shari'a to amma har yanzu sha'anin fyaɗe ya zame ruwan dare a Najeriya musamman a wannan yanki na arewacin Najeriya. Shin menene kake gani ya kawo wannan kamar watakila akwai irin rauni ko ga shari'a wanda ya sa mutane har yanzu wannan abin kusan ci gaba kawai yake a maimakon ya rage?
To kafin shekara 2013 laifuka irin na fyaɗe da sauran laifuka dukkansu ana tafiyar da su kamar sauran jari'o'i. Amma daga wannan shekara saboda samun aikata ta'asa ta fyaɗe ta yi yawa kotuna sun fito da cibiyoyi ta ƙasa a wannan lokaci Honorable Justice Aloma Mukhtar Maryam Aloma Mukhtar da kuma president ta kwafin sun yi practice direction domin tabbatar da cewa shari'o'in da suka shafi fyaɗe ana gaggauta su ana ba su muhimmanci wajen saurare fiye da sauran shari'o'i saboda ai saurin aiwatar da hukunci.
Amma a shekarar da ta gabata majalisun dokokin jihohi musamman a jihohin Sokoto da Katsina da kuma Niger sun zartar da wasu dokoki kuma gwamnatocin ma sun amince da dokokin na sanya akalla shekaru 14 ga duk wanda aka kama shi da laifin fyaɗe da kuma hukunci mai tsanani kamar na ɗauri da kuma tara da kuma dai biyan diya da wasu abubuwa. Waɗannan dokokin kuwa sun fara aiki a Najeriya?
Waɗannan dokokin sun fara aiki kuma a matakin tarayya ma an ƙara tsananta hukuncin rape don yanzu a Najeriya an sa shi rape a cikin offenses na terrorism ƙarƙashin terrorism act doka ta hukunci ga laifin terrorism ko kuma tsoratar da al'umma wanda aka fara yi tun 2001 da kuma kwaskwalima da aka yi madoka an sa hukuncin daurin rai da rai ga duk wanda aka kama da laifin ta.
Barista Suleiman Usman Tsaki kenan a hirarsu da wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyinna. To shin ina mafita take ga wannan matsala ta fyaɗe? Barista Fatima ta kuma wacce ta yi mana tsokaci a makon da ya gabata cewa ta akwai buƙatar iyaye su sake sakawa ƴaƴansu ido.
Ya kamata balle mu mata iyaye mu kiyaye mu kula da kyau iyaye mata mu san ina muke sakan ƴaƴanmu suke zuwa waye suke tare da koda dangi ne. Ko wani lokaci tafiya ya kama ni na bar ƴa mace na a baya hankali na baya kwanta zan kira so na ban taba sakan ƴata mace driver ya kai ta makaranta ba because kafin ka sani abun zai yi nisa zai fara da ita a hankali ba wanda zai sani sai abu ya lalace. Ina kira ga balle mata iyaye cewa mu tashi tsaye dan lokaci kankanin nan da zamu ba yaran mu har su kai ga wani wasu shekaru mu ba su mu sa musu ido mu tabbatar ko mene kama zuwa makaranta kula su a gida mun yi da kanmu ba wai mun saka mu wasu ba.
A nashi bangaren Alhaji Alimashi shugaban kungiyar da ke kare haƙoƙin mata da yara ƙanana wanda shi ma ya bayani a makon da ya gabata cewa yayi dole duk masu ruwa da tsaki a harkar shugabanci su tashi tsaye.
Raunin mu ko da ya kamata bai kamata a ce muna bacci ko lokaci ba kamata a ce kullun muna tahe tare da limamai muna tahe tare da salakuna salakuna nuna kirawo al'umma su ana gaya masu limamai suna sanya waɗannan harka ta fyaɗe hana fyaɗe a cikin hudubobinsu na ɗaurin aure na suna ne na hamsa salawatu guda biyar ne jama'a ga bala'in da yake taso a cikin gari da a cikin karkara a cikin birane.
To mutane da dama dai na cewa baya ga sa ido da iyaye ya kamata su kare akan ƴaƴansu domin kada su faɗa kangin masu fyaɗe. Akwai buƙatar a ɓangaren shari'a a ƙara tsaurara hukuncin masu fyaɗe musamman ma akan ƙananan yara.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da taƙaitattun labaran duniya.
Hukumomin ƙasar Somalia sun ce 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabab sun kwace wasu birane guda biyu a kudancin ƙasar a jiya Asabar bayan da sojojin ƙungiyar ƙasashen Afrika da ake cewa AMISOM a taƙaice sun janye daga biranen kwanaki biyu bayan wani mummunan hari da 'yan yakin sa kai suka kai kan wani sansanin sojojin ƙungiyar AMISOM ɗin suka kashe sojojin Uganda da dama. Jam'iyyar EDR Tabat a jamhuriyar Nijar ta mai da martani a kan koren 'yan jam'iyyar daga gwamnatin shugaba Isuhu Muhammadu a kan cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ba tare da yin shawara da shugabannin jam'iyyar ba. Jam'iyyar ta yi wannan ƙorafin ne a ƙarshen wani taro da ta yi jiya Asabar da yamma a birnin Niamey. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nuna damuwar Amurka a kan rahotannin da ke cewa ƙasar Rasha ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar Siriya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce jiya Asabar John Kerry ya bayyana wannan damuwa a zantawar da ya yi da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov ta wayan tarho. Sakataren harkokin wajen Amurka ya fito fili ya bayyana cewa idan rahotannin da gaske ne to wannan mataki babu abin da zai haifar illa ƙara rurrutar wutar rikicin da zai zama sanadin ƙarin hasarar rayukan mutane.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin nagari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na murya Amurka, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.